magana wa fikratu tahammul Isa alayhi salatu al-khati'ata an ghairihi bi taqdimi nafsihi lis-salbi. Kadani wannan ƙarya da ake yaɗawa, annabi Isa ya zo ya bada kansa an rataye shi don ya ɗauke laifukan mabiyansa. Kadani ko ita wannan tatsuriya ce, ita kurafa ta daga nan komai ya fito. Wannan magana ƙarya ce, la asala laha fi kanunin adalin rabbani ba tukuna. Ya ta gaishe sana'a ma'arifu wa diyanati hadde zuwa ƙarshe. Na'am au to nabiyu ko wa qad a'ata Allahu ibadahu, Allah ta'ala ya ba wa bayinsa huquqan qassamaha bainahum bihasabi ma wahabahu. Allah ya ba wa bayinsa haƙƙoƙi, sannan ya raba waɗannan haƙƙoƙi tsakaninsu bi hasabi ma wahabahum, daidai da irin abin da ya ba su na halitta. Wa kallafahum min alwajibati ala miqdari ma wahaba kullum minhum, daidai gwargwadon abin da ya ba wa kowanne daga cikinsu. فَلِكُلِّ ذِي حَيَاتٍ حَقٌّ فِي أَنْ يَحْيَا. Dumme rai, aina da haƙƙi ya rayu? Dumme rai yana da haƙƙi ci gaba da rayuwa a wurinsa. Wa fi an yakuna lahu rizqu, kuma an yakuna rizqu lahu ya zama yana da abinci. Wa fi an yakuna ya lahu min mataliba hayatihi mimma yahtaju laha, kuma inda zai kasance yana da min mataliba abubuwan neman rayuwa ma yahtaju ilaiha siwa la muddati farhilatihi farhilatin imtihanihi, zuwa tsawon gwargwadon tafiyan da aka jarraba shi din fil hayati dunya. Wa'alan nasu, ya wajaba kan mutane jami'an an yasunu lahu hadha alhaqqa, su tsare masa wannan haƙƙi. Ma lam ya'mal amalan yastahiqqu alayhi iqaba, in dai ba ya aikata wani aiki da cancanci ladabi ba. Wa qad yasilu aliqabu, uquba na kaiwa ila uqubati tardi, ta kore shi min alhayati dunya bil qatli, kaga a kashe shi kenan. Hadha alhaqqu yatasawa fihi an-nasu jami'an fahum fihi sawasiya bi sharti alla yata'adda sahibu hadha alhaqqi, ne wannan haqqi bai yi ta'addanci ala haqqillahi ba. Aw huququl akharina min ibadillahi aw shay'un min khalqillahi. Wa min alhuquqi, daga cikin haqqoqi allati yajibu an tabaqa masuna, su ci gaba da barin su a tsare lil insani fi rihlati imtihanihi ta'min hurriyatihi, amintar da yancin su ash-shakhsiyya fi an yu'mina bima sha'a, ya gaskata abin da yake son gaskatawa. Wa yakfura bima sha'a, ai musulunci ne ce la ikraha fi din, na musulunci kai abin da kake so illa dai ga sakayya. Wa fi an yukaffira kama yasha, yufakkira kai, yayi tunani yadda yake son tunaninsa. Wa yakhtaru li nafsihi min ad-dini wal i'tiqadi ma yashau, fala yukrahu ba'atun fa masa wala yushbaru ala dini ma aw i'tiqadi ma, lakinnahu ba'da dhalika mulahaqun inda Allahi bil mas'uliyya, za a jingina masa aiki amana wal hisabi wal jazai. faini ta da ala gairihi in ya yi ta'addancewa waninsa min ashabi hadha alhaqi fa ajbarahum ala an yu'minu bimithli ma amana bihi dai ce faini ta da ala gairihi min ashabi hadha alhaqi fa ajbarahum yatusa safu ala an yu'minu bimithli ma amana bihi aw an yadinu bidinihi wa akrahahum bi ayyati wasilatin min wasa'il al-ikrahi kana ala hadha ar-rushd kana ala ahli ar-rushd min al-bashar an yamna'uhu ya wajabatin asusu haramta masa yin haka min dalika walau bi an yuqatiluhu idza qataba al-amra qatalahu li izahatihi don kawar da shi min mawqi sultati al-ikrahiyya ya isa Mm-hmm.